أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله دا موچكم wannan masallaci wato darasi na shida kenan inda zamu ci gaba da karatu cikin wannan littafi na risala muna fata abin da zamu karanta Allah ya bamu lada akai ya tsore mana kuma gane shi da yin aiki da shi daidai gurgudu shi marubuci wannan littafi Allah ya gafarta mishi muna nan dai cikin wannan babi na tauhidi inda muka yi magana kan sifofi na Allah da har batu akan Al-Qur'ani to jiya bayan mun yi karatu akwai wani dan uwa da yake bibiyan mu daga Sokoto yayi tambaya kan cewa can da muka yi magana kan shi Al-Qur'ani magana ne na Allah laysa bi makhluqin ko muka ce ba wai wani abin da aka halitta bane to yayi tambaya yace ina wannan ya samu asali da wasu suke cewa Al-Qur'ani wato an halicce shi ba magana ne na Allah ba su wannan wato wata fikira ne wanda ta samu asali tintini kuma ta samu wannan asali din wani bangare daga cikin mu'tazila akwai wasu mutane da kiran su suke da aqida ta mu'tazilanci in fact shi mu'tazilancin ya samu asali daga wani wani daga cikin malamai almajirin ma Abu Hanifa ne mun gane ko almajirin Abu Hanifa ne ana kiran shi Wasil to shi Wasil sai yana da fahimtar cewa duk waɗansu abubuwa wanda aka ce an hana to duk wanda ya aikata wannan abin da aka hana zai dawwama a cikin gidan wuta to haka shi kuma yayi ta yada wannan manufa nashi yawa wanda yayi zina zai dawwama a cikin gidan wuta wanda ya sha giya zai dawwama a cikin gidan wuta fasiki ma zai shiga gidan wuta kuma zai dawwama har abada to sai suka zo suna munazara da Hasan al-Basri to Hasan al-Basri ana kawo hujja a kawo hujja har a kawo hujja dai can shi abinda bai gamshe shi ba sai ya tashi kawai ma ya bar majalisan Hasan al-Basri sai shi Hasan al-Basri ya ce itazalna wasil ai wasil ya fita daga cikin mu to wannan kalma ta itazalna daga nan aka samu mu'tazila to sai ya je ya kafa shi nashi wato karatin kenan da wannan fahimta irin tashi yake tafiya da wannan fahimta ta mu'tazilanci to a cikin wannan fahimta ta mu'tazilanci nan ne suke kora wannan sufofi da aka ce huwa samiul basirul alimul azim innal la Allah sai suna kore wannan sifa din to shine yana tafiya har aka zo a zamanin Abbasiyya lokacin ina ganin hijira yana shekara na 233 lokacin Imam Ahmad bin Hanbal yana rayi to aka zo wannan lokaci shine aka samu wani bangare daga cikin su mu'tazilawan sai suka ce ai wannan Al-Qur'ani ba kala ba zance ne na Allah ba a shi ma halitta ne kamar yanda Allah ya halicci sauran mutane shi wannan wanda ya jagoranci wannan tafiya a wannan lokacin ana kiran shi Jaham bin Safwan mun gane ko a shekarar lokacin ina ga hijira ina shekara 32 33 zuwa 34 to haka aka yi ta wannan gwagwarmaya sai ya samu daurin gindin shugaba na wannan lokaci din shugaban daula na wannan lokaci wanda ake kiran shi Ma'mun to duk wanda bai yadda ba ma bai yadda da cewa Al-Qur'ani halitta ne na Allah ba za a kamo shi a masa bulala alƙalin ma da bai yadda ba za a kama shi a kulle shi a kurkuku haka aka yi ta yi aka yi ta azabtar da mutane akan wannan to har Ma'mun ya tafi ana cikin wannan mutawakkil ya karba ana cikin wannan ana ta yin wannan ana ta fafatawa har zamanin wato shugaban daula wanda ake kira shi Mu'tasim to shine yace a kira shi Ahmad bin Hanbal aka zo da Ahmad bin Hanbal me zai ce game da Al-Qur'ani yace Al-Qur'ani kalamullah zance ne na Allah yace to a kama shi aje a wurga shi a prison shi ma aka wurga shi a kurkuku wa shagari aka sake fitowa me zai ce ya sake maimaitawa ya kawo ayoyi Allah ya ce yasin wal qur'ani hakim bai ce alqur'ani an halicce shi bane yayi ta kawo irin waɗannan to a na uku da aka sashi a prison ya fito sai ya ce to shi fa yayi wani abu da ya karanta ya duba cikin prison din can sai ya ga bayan yayi sallah yayi nafila ya karanta ma ayoyin da ya karanta din ya faɗa mashi wannan sarki sai ya ce sai ya ga alqur'ani da ya dauki alqur'ani sai ya tona rami ya rufe shi to me yasa zaka yi haka ma alqur'ani ai kunce shi ma halittacce ne halittacce kowa yana mutuwa to kaga dole sai aka koma sai ya koma ga wannan ta wannan yake abin nan to har aka zo na ƙarshe hakan ma an sake rufe shi to amma dai wannan sarkin dai shine dai kuma ya warware magana har aka zo na ƙarshe domin akwai malaman fada wannan sarki ya ce abu kaza su ne suke ba mu sarki ga abin da za a yi to har aka zo na ƙarshe ya ce a shi yayi mafarki fa ya ga wanda ya faɗa masa alqur'ani kalamun nahr aka koma kan annabi ma shi ma yace shi malaika jibril ne ya faɗa mishi malaika jibril yace shi ma haka ya gani malaika israfil yace haka ya gani haka lawhul mahfuz yake haka nemo lawhul mahfuz wato an yi tashin kiyama ne eh shi a mafarkin da ya gani aka zo lawhul mahfuz shi ma aka kira shi yani mai isa zai ce haka yace shi ma haka alqalam ne ya rubuta akai aka kira shi alqalam yace shi ma haka ka faɗi wannan kalmomi ne kuma na rubuta to wannan lokacin zamani sarki Murtasa ya ce a'a lallai ya Imam Ahmad yarin jayin malaman fada ya ce duk a kamo su a zo a tsire su to haka dai shi Imam Ahmad ya ce a'a aka sa Imam Ahmad ayyara aka dora shi akan doki ma aka mai da shi gida to wannan shi yasa ake kiransu ƴan jahaniya su ƴan jahaniya sune suka yadda cewa suka yi imani cewa alqur'ani halitta ne ba wai zance ne na Allah to a cikin sauran abin nan na shi'a akwai wanda suka yadda da wannan kamar shi'a rawafi ba ta yadda da wannan da shi'a zaidiyya ta yadda da wannan da shi'a ibadiyya duk sun yadda da wannan so to inda shi wannan ya fito kenan to shi yasa ka ga shi malamin yana ce mana dole zaka yi imani cewa alqur'ani zance ne na Allah wanda allazi huwa sifatu zatihi sifa ne kuma na zatiyan Allah wannan shine wato aqida ta ahlus sunna wal jama'a gabaki daya wato kaga mu saboda ne kuma an samu wancan abin saboda a lokacin wato an samu shigowar mutane da yawa sun shiga cikin addinin musulunci wannan shi zamani na Abbasiya ya shekaru wajen 500 wannan daula kafin ta fadi sai da ta shekaru wajen 500 su suka karba a wajen Umayya daula ta Umayya ta shekaru kusan 100 sannan sai Abbasiya suka karba to a lokacin Abbasiya mutane da yawa sun shigo cikin addinin musulunci kuma sun shigo da civilization ko kuma ce fikira ko tunani da wayewa irin nasu wanda da suke da shi suka shigo addini to dole wannan wayewa da tunani da fikira da waye dole sai an samu shigansa cikin wannan addini na musulunci to kaji dalilin wannan tunani da suka zo da shi a haka sai suka soma shigar da kuma suka soma shigar da shi cikin addinin musulunci wannan shine abin da ya faru inda aka samu su wancan Mu'tazila kenan da kuma inda aka samu su waɗannan masu da'awan alqur'ani halitta ne na Allah sune ake kiransu ƴan jahaniya sun samo asali daga wannan wato Jahan bin Safwan shine ya soma wannan da'awa din sannan kuma ya samu ƙarfafuwa da sarauta na wannan lokaci a zamanin Ma'mun cikin daula ta Abbasiya al-awwal na'am to za mu ci gaba malam yace wa sharaha za mu tashi kuwa na'am wa anzala alaihi alkitab Allah shi ya saukar mu annabi sallallahu alaihi wasallam da littafi alhakim wanda yake gwani shi wannan littafin wato gwani ne ko kuma shi alhakim ya koma zuwa ga Allah alhakim Allah shi gwani ne in an ce gwani shine Allah ya gane shi ne wanda ya ajiye abu a inda ya dace, kuma duk abin da yayi shine abin da ya dace din. Wa sharaha bihi, sannan ya yalwata bihi da shi wannan alqur'ani dinul qawim, wato addinin shi wanda yake alqawim tsayayye. Wa hada bihi, ya shiryar da shi wannan alqur'ani siratal mustaqim, hanya madaidaiciya. Ai kaga musulmi ko yaushe yana cewa ihdina siratal mustaqim, to wannan hanya madaidaiciya shine kowa yake neman ya samu yana kan wannan hanya din. In baka fada ba, limamin ka ya fada, ya fada kuma yayi addu'a a wannan waje din, domin ita suratul fatiha gabaki ɗayan ta addu'a ne gaba ɗaya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Wa anna sa'ata, kuma dole ne kai ka kudurta cikin imani, lalle tashin kiyama atiyatun mai zuwa ne, la raiba fiha, babu kokonto a ciki. Wannan da wannan aqida shine kuma zaka jefi aqida ta wato ɗan shi'a da suke da aqida ta ar-ruj'a, wato cewa duk wanda ya mutu zai dawo, duk wanda ya mutu zai dawo. To kaga it means babu ranan karewa kenan. Eh, in mutum ya mutu yanzu to zai dawo, zai tashi a wani waje. Wannan ita kuma aqida ce zaunanniya a cikin shi'a, aqida ta ruj'iyya ko ruj'a. To kai imani cewa anna sa'ata, tashin kiyama atiyatin mai zuwa ne, la raiba fiha, babu kokonto a ciki. Wa anna Allah, kuma kai imani cikin abinda zaka yi itikadi, lallai Allah ya ba'asu shine mai tayar da man ya mutu duk wanda ya mutu, kamar yanda ya faɗa mana, kama bada'ahum, kamar yanda ya kage halittar su ya udun, haka yake dawowa da su. Mun gane ko? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. So saboda haka Allah zai fitar da mu gabaki ɗaya bayan mun mutu, to za a tashi sai a yi tashin kiyama a wannan lokaci. Kama bada'a, anna Allah, kuma ka tabbatar lallai Allah subhanahu ba'afa, yana ninninkawa, yana ninninkawa, li ibadil mu'minina, ga bayansa mu'minai, alhasanati, kyawawan ayyuka. Duk wanda yayi aiki mai kyau, to Allah yana ninninka wannan ayyuka din, kamar yadda zuwa cikin surat Ali Imran, yana ninninka wannan ayyuka din. Wasafaha lakum, sannan kuma yana kauda kai lahum, gare su. Mun gane ko? Bi tawbati, ta hanyar tuba da suka yi, minal kaba'ir, daga anil kaba'ir, daga manya-manyan zunubai, yana yafe musu. Wa ghafara lahum saga'ira, sai ya yafe musu ƙananan zunubai din. Mun gane ko? In ka nisanci manyan zunubai, to ƙananan Allah zai gafarta maka. In tajita ne bu kaba'ira matul hauna, ko dan kuka nisanci abinda manya-manyan zunubai da aka hana ku, to Allah zai yafe muku wa'ancan ƙanana. To kai imani da wannan. Wa'annan manya-manyan zunubai shine dai wannan wanda muka so mu karatun sa a cikin littafi na ahalani. Eh, wa yahrumu alayhi al-kazbu wal-ghibatu wan-namimatu wal-kibru wal-riya'u wal-ujbu. Wa'annan guda kusan 18, in dai har mutun na da imani, to Allah in ya nisanci wannan, to sauran ɗan ƙanƙananan nan wa'annan wanda zaka yi ma baka san kai ba, ko kuma ma har canka ne zai furta wani ma abun ma haka dai, to wa'annan Allah zai yafe su. Mun gane? To waje ala man lam yatub, sannan kuma ya sanya duk wanda bai tuba ba, minal kaba'ir, daga cikin manya-manyan zunubai, sa'iran, duk wanda ya mutu bai tuba ba daga manya-manyan zunubai, to wannan yana tafiya ne ila mashi'atihi, zuwa ga abinda Allah ya so. Ba dama ka ce za ka yi wa mutum hukunci dan ya mutu yana aikata zunubi, ka ce za ka yi masa hisabi daga nan, in dai yana da imani. Wannan yana cikin abin da Allah ya so shi zai yi da shi kuma a gidan kiyama. Mun gane ko? Inna Allah, Allah ya ce lallai Allah la yaghfiru an yushrika, baya gafara ga wanda yi tarayya bihi da shi, amma wa yaghfiru ma duna zalika, yana gafarta ma dukkanin zunubin da bai kai shirka ba, liman ya sha'u, ga wanda ya so. Wannan shine hujja. Saboda haka duk zunubi da aka yi, in dai bata kai na fita daga cikin addini ba, bata kai shirka ba, to wannan Allah na gafartawa ma wanda ya so, sai Allah ya gafarta mishi. Mun gane ko? To wa man aqabahu, duk wanda Allah ya azabtar da shi binari da wutan shi akhrajahu zai fitar da shi min ha daga cikin wannan wutan bi imanihi ta dalilin imanin shi ta dalilin imanin da ya mutu yana da shi yayi imani Allah ɗaya ne yayi imani da manzon Allah da sauran wayannan abin da rukunai na imani yana da shi amma yayi zunubai to zaje a azabtar da shi in Allah ya so zai azabtar da shi ya masa hukuma to amma dalilin wannan imani din Allah zai fitar da shi daga cikin wutan mai da shi cikin gidan aljanna wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu mun gane ko in kace ba zai fitar da shi ba to ya zaka yi da wannan aya din mun gane ko wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu na'am akhrajahu min abi imani fa adkhalahu bihi aljanna wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu ga mala ya ka wannan aya duk wanda yake aiki daidai da kwayan zarra na alkhairi to ya rahu zai ga wannan aiki din zai ga sakamakon wannan aiki din saboda haka da ka rena aiki da zaka yi an dai wannan aiki na alheri ne hatta har dauke dutse kawai akan hanya hanyar da mutane suke tafiya kaga dutse ka dauke shi wannan aikin alheri kuma zaka ga sakamakon wannan aiki din ba za a tauye maka shi ba na'am ومن أعقبه بنار أخرجه منها بإيمانه فأدخله به الجنة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها زيفت منها دقتك والنوت بشفاءة النبي صلى الله عليه وسلم وتدتنا نع النبي صلى الله عليه وسلم يا الله كسا النبي تشيم لمن شفع له ومن شفع له وندي تشيش من أهل الكبائر daga masu aikata manya-manyan zunubai min ummatihi daga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zai je ne muce tansu to dalilin wannan za a fitar da su daga cikin gidan wuta wa annallaha to ka gani shi wancan kamar ka je can misbahus sali wani littafi ne shi ma na fiqh yana cewa wa man yamut ولم يتب عن وزره فوب الى الله جميع امره duk wanda ya mutu bai tuba ba akan zunubi zunuban da yake aikata sai da tuba ba har ya mutu to wannan fa kamar yadda muka faɗa ba da ma kai kam kamar sai hisabi fawub ila Allah ka jingina ma Allah jami'a amri dukkanin al'amarinsa dan ka ce wannan zai je gidan wutan menene ka kare da shi saboda haka babu abin da yake tsakaninka da dan adam sai dai addu'a yawa saboda ba na haka bane in ya je gidan wutan ba abin da zai kare ba abin da zaka kare da shi babu to menene na cewa wani dan wuta ne wani dan wuta ne wani dan wuta ne menene na wannan maganar kwanaki na je wani yaro yana cewa in ka bi wani wuta za ku je in ka bi wani ma wuta za na rasa gane irin wannan ina ne aka samu irin waɗannan maganganu to a dalilin me wutan naka ne kai ka san ina zaka je ka duba ba to wannan shine to yana cikin abin da zaka yi imani da shi annallaha lalle Allah subhanahu mai tsarkin sarauta kada khalaqal jannata haqiqa ya riga ya halicci aljanna fa addaha sai ya tattalu wannan aljanna ya tanadar da ita ta kasance darul khuludin wato gida na dawama li auliyaihi ga waliyan shi mun gane ko ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun husaini waliyana allah ba su tsoro ba su bakin ciki sune kuma suwa allazina amanu wa kanu yattaqun sune da suka yi imani suka kasance kuma masu takawa to shine wannan dai gashi nan dai ba wai waliyan wa'an su mutane ne su kuma daban da wani wali ne ka ganshi guju-guju wane ne wannan waliyin Allah ne a mai imani mai tsoron Allah shine wali mun gane ko shine waliyin Allah to an tattalli wannan gida na aljanna ga auliya Allah wato waliyai na Allah wanda dukkan mai yi imani da Allah ya ji kai har mataki na takawa jin tsoron Allah wato ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin Allah a gaban shi kake fa in lam takun tara fa innahu yaraka kaman da hadisi ya fassara mana so ya kai matuƙa na wajen ihsan kyautatawa to wannan shi ake kira wali sune wannan wanda wancan hadisi yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bi harbin duk wanda yake ce zai fito na fito da wali na to yayi shirin yaki tsakani na da shi inji Allah mun gane ko to haka mutum ba zai ci hadisin da yana da tsayi zamu je wata rana zamu yi karatu akan shi wa akramahum sannan kuma zai girmama su su ɗan aljanna fiha a cikin aljanna bin nazari da su yi kallo ila wajihil karim zuwa ga fuska na Allah mai girma wannan karamci ne a wannan rana za su ji kaman ba ma sai su ji duk abin da ke cikin aljanna to sun samu abin da ya fi shi wanda an faɗa mana wannan aljanna din fiha anhar min ma'in ghayra asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min asalin musaffa mun gane ko to amma a wannan rana ran da za su ga Allah to wannan rana wato sai su ga kaman ba su taba jin dadi a aljanna kaman wannan ya Allah ka sa muna ciki ya Allah ka sa muna ciki yawa wahi allati wannan aljanna fa itace wannan wanda ahbada minha adam wanda aka sauko da annabi Adam daga cikin ta nabiya wanda yake annabin sa khalifatu kuma shine khalifan shi la arbihi zuwa ga wannan ƙasa bima sabaka fi sabiqi ilmihi cikin abinda Allah ya sani dama halicci annabi Adam domin ya zo nan ƙasa to wannan shine wato bima sabaka saboda abinda ya riga ya gabata fi sabiqi ilmihi a magabacin ilimi na Allah dama ga dalilin diga yanda kuma za a yi har a zo kan mu to shi yasa aka sauko da annabi Adam wato daga gidan aljanna zuwa wannan ƙasa saboda a samu wannan zuri'a din gabaki daya to ina ganin zamu tsaya anan sai mu tashi wa khalaqan nara fa adda hadaral qulud liman kafara bihi wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai inda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na bare da gaske